taron wanda aka yi a babban birnin tarayya Abuja ta yi kokarin gano bakin zaren inke bambance-bambance da kowane bangare ke ikirari saboda a zauna lafiya. Professor Anya O Anya daga jihar Abia shine ya fara shimfiɗa a wajen tattaunawar yana nun cewa
look around Nigeria, I wish you we appreciate our cultures because our culture can be a source of strength. Diversity could even be the foundation on which a great nation can be built.
Farfesa Anya ya ce idan an duba ƙasar Najeriya za a ga bambance-bambancen ɗabi'u da al'adu waɗanda idan muka mutunta su za su iya zama sinadarin ƙarfafa zamantakewarmu. Anya ya ƙara ci gaba da cewa
when you look at this situation, are we surprised that the youth in Nigeria are in utmost rebellion?
Yace in muka yi la'akari da yadda matasa daga shiyoyi daban-daban ke tawaye dole ne mu manya mai hubbasa na magance waɗannan kalubalen domin mu ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunƙulalla. A nashi tunanin tsohon ministan watsa labarai Jerry Gana yana ganin sai an sake fasalin ƙasar tukunna
a ko'ina a duniya inda ake irin waɗannan bambance-bambance na addini, na culture, na tarbiyya, na kuma zama yadda suke abin nan. Abin da ya fi shi ne irin wannan kaza tarayya ake yi, wato federation. Wannan federation kuma yaya ne, menene za a sa kaman aikin da gwamnatin tarayya zai yi da kuma jihohi, domin a yadda yake yanzu an tattara abubuwa sun taru a gwamnatin tarayya. Lokacin soja su abin soja, komai a kawo santa, komai a kawo santa, komai a san ta santa yanzu kuma za a tafashe. Saboda haka mutane suna tunani suna cewa inda za a zama lafiya kamata ya yi a zuwa ce jihohi na a ba su isasshen aiki wanda za su je su yi ma mutanen su. Saboda haka in an yi mutane ba za su damu Abuja ba, amma yanzu komai Abuja, komai Abuja.
Shi kuwa injiniya Abuba Galadima yana ganin ana gwamutsa addini da siyasa tare da masan zuciya a harkar kasar, inda ya bada shawara kamar haka.
Babban matsalarmu da ta shafi kowa a kasar nan shine katsalan da shugabannin addinai suke yi kamar suna gasa da juna waye a cikinsu zai yi abinda Turawa ke kira zai yi scoring political point. Sun manta hanyoyi na addini sun koma kan siyasa. Muddin ba mu kawar da irin waɗannan daga cikin halayenmu ba, to Najeriya ba za ta taɓa cin gaba ba.
Mata ma dai ba a bar su a baya ba. Sun taho daga shiyoyi daban-daban na ƙasar sun mara wa wannan taron baya. Ƙungiyar tattaunawa da cigaban ƙasa ce ta shirya taron. Abin jira a gani shine ko irin shawarwarin da wannan taro zai gabatar zai wani tasiri a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.